uwar gidan gwamnatin jihar Borno Hajara na kashin shatima ta alƙawarin ci gaba da tallafa na kasassu da marayu da magajiyayyu da suka samu kansu cikin wannan halin ibtila'i. Uwar gidan gwamnatin ta yi wannan alƙawarin ne lokacin da take rafan wasu kayayyakin abinci ga wasu na kasassu da ke garin Maiduguri. Hajara na shatima ta ce ta san irin halin da waɗannan na kasassu ke ciki, musamman ma a wannan yanayi da al'umman jihar Borno suka samu kansu ciki, amma su ci gaba da haƙuri, za su ci gaba da ganin cewa sun tallafa musu ta wajen harkokin karatunsu da kuma samun musu sana'o'i.
Da an san cewa kuna haƙuri da yanayin inda dukan muka tsinci kanmu, so a gaskiya za mu iya wa gudan ƙarfinmu mu tallafa ma especially ku da nakasassu din. Dan Allah ƴan uwa ai haƙuri.
Hajiya Amma Abubakar da ita ce babban sakatare a ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno, wanda kuma ta yi min ƙarin haske game da taimakon da suka baiwa na kasassu kamar haka.
Mai girma matan gwamna daman Truha Foundation, Sword Foundation ta sha ba da tallafi ma organization Sewa, amma yanzu za ta ba na kasassu ne. A cikinsu akwai gurage, akwai makafi, akwai kuramai, akwai kuma masu kuturta. Ta ba su shinkafa buhu 200, shuga 200, ta ba su hatsi buhu 50 da kuma masara buhu 50, sai ta ƙara musu da kuɗi 500,000 saboda su samu su sa mota suka gidajensu.
To waya waɗannan da kasansu ke ji ne game da wannan tallafi?
Ni ne sunana Umar Muhammad, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar na kasassu na jihar Borno. Gaskiya da muna ji ne a wasu gurare yau Ubangiji Allah ya kawo mana shi zuwa gida. Gaskiya mamarmu Hajjana na kashin shatima Allah ya saka mata da alkhairi, don abin da ta yi mana ba za mu taɓa mantawa ba a cikin tarihin rayuwanta. Don koda wa shekara da ya wuce ta dube mu ta taimake mu cikin ikon Allah, wannan kuma ta mana gagarumin taimako a halin da mutane suke neman taimako cikin ikon Allah.
Kamar kungiyar ku na nakasassu, gashi na gan ku kuna da dama anan, za ku kai ku nuna membobin ku.
Abinda ake da shi kiyasi a jihar Borno ana da kiyasi 49,500 da wani abu, amma wanda suke Metropolitan Council a lissafi mu 4,653.
Kamar kuna samun irin wannan taimako dama ko kuma wannan
ba ma samun irin wannan taimako? A inda ana samun irin wannan taimako halaye da mutane suka samu kansu a ciki ba za su samu ba. Shi yasa muke kira da kungiyoyi da masu hannu da shuni su ma su bi irin taimako da tai su ma su taimaka mana.
Okay, sunana Adama Balla, National Women Leader, UN Association of Persons with Disability.
Mutanen da suke fama da kake ce shugabar kungiyar mata kenan.
Na'am.
Ya kuke ji ne game da wannan taimako?
Sai mu ce alhamdulillah. Allah ya saka mata da alkhairi, kuma Allah ya mai mata da gurbin shi ninkin baninkiya, sannan kuma alsa dade ana yi, kuma dai aka ci olivatus asukomo, muna so ake yin wannan hidima akai akai yau tsakanin wannan Ramadan da Ramadan na gaba. Aidin isa ko da za na dan tunawa bayan wata uku wata shida muramu kiba, amma karshen ta dai mu dai abinda muke bukata lasting solution, da za dan daura mu akan stipend na wata wata da zai mana solution problem.
Wasu na kasassu ke yadda suka karbi wasu kayan tallafi da hannun uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajara na kashin shatima ke nuna farin cikinsu da kuma mika wasu bukatu nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.